Allô? 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 Allô?
Yan zuwa ran yana ta are ba an mare ba.